Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsaki a jihar Benue da su yi kokarin shawo kan al'ummar su don a samu zaman lafiya a jihar. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar runi guda don ganawa da masu ruwa da tsaki kan matsalolin da ya addabi jihar ta Benue. A jawabinsa, shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsaki a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar.
To keep on in touch and keep on leading them and advising them to be peaceful. What do you need to be Allah in Nigeria?
Yace haƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a Najeriya. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom yace banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da 170 ne ke gudun hijira yayin da kaji 60 daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan yace a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da 700 aka kuma lalata su. Gwamna Otom yace san gwamnatin sa ba ta goyon bayan aikin ta'addanci don haka ba su ajiye wani dan ta'adda ba.
At the point of election, at some point in the field of power, I cannot and we have never encouraged any things like militia.
Yace a matsayina na sahihin Krista mai tsoron Allah, ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. Basarakin gargajiya na kabilar Tigi Professor James Ayatsi ya buƙaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar.
The traditional rulers are also running the teachers and giving rules to labor schools.
Basarakin ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron.
Wanda a rayuwa na da wasu rantsi da girmanci da wakasa ina da tattalin tsari fahimtafa ba ni da wani criminal offense na iya rayuwa na kuma ka sa a cikin shiga. Mai girmanci da wakasa waɗannan abubuwa da suke faruwa ni yan sanda ne suka kawo ne kuma shi ne shi ma da hukumu. Girmanci ta alayi shugabanci wannan tafiya na miliyan da ya shafa kafin a dawo da shi Allah. To wannan abu bai ajiyar masu ƙarfi kanin na samun miliyan mutane
Shugaban kungiyar mu yace Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna yace
mutum ana gaya mana cewa sakan manoma da manoma da makiyaya ne ba a mana adalci ba saboda mu makiyaya da manoma ba mu da wani matsala sai dai akwai wasu ɗan mutane tunani wanda su ne suke kai mana da hankali. Amma kuma muna fata duka Allah ya kawo shugaban kasa a ƙasar nan to daga yau za a ja layi wannan sashen hankalin duka za a daina kuma kowa da amince ya riƙe shi da zuciya ɗaya.
Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori muƙarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya rurrute wutar rikicin. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga makurɗin jihar Benue a Najeriya.